الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara haduwarmu domin fara karatu na mustalahul hadith a cikin littafinmu mai albarka littafin al-manzumatul bayquniya fi ilmil hadith ta al-shaykhul imamul hafiz Umar ibn Muhammad aw Taha ibn Muhammad ibn Fatuh al-Bayquni al-Dimashqi al-Shafi'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama. Da a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon wato manzumar ta malam. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khayrun nabiyyin ursila wa dhimi naqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Awwaluha sahihu wa huwa mattasil isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al. Yarwihi 'adalun dhabitun 'an mithlihi mu'tamarun fi dhabdihi wa naqlihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa gharat rijaluhu la kasahihi ishtahar. وكل ما عرتبت الحسن قصر فهو ضعيف وهو اقسام كفر
نعم بسم الله الرحمن الرحيم تمالا الله سبحانه وتعالى يجي kansa da rahama ya fara da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a farkon littafin shi saboda yin koyi da littafin Allah alqur'ani mai girma wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam sannan kuma saboda yin koyi wato da letararruka ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yayi ta aika su zuwa ga shugabanni a wannan lokacin idan zai rubuta letter a cike yana budewa wannan letter din da bismillah shi ma malam sai ya bude wannan manzuma tashi da bismillah yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila abda'u wato ina fara wannan manzuma tawa bil hamdi da yabon ubangiji tabaraka wa ta'ala musalliyan halin kasancewa ta ina mai salati ala Muhammadin ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda khairi nabiyin shine mafi alkhairin annabin da ursila aka turo shi zuwa ga al'umma daga cikin al'ummu wato wannan baiti malam yace yana budewa wannan littafin nashi ma'ana abda'u hadhihi almanzumata ina fara wannan manzuma din bil hamdi da yabon ubangiji tabaraka wa ta'ala wato al bidayatu bi bismillahi thumma al hamd wato ya fara da bismillah sai kuma ya fara da yabon ubangiji tabaraka wa ta'ala godewa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan dukkan ni'imomin da yake yi mana da kuma yabon shi akan ayyukan shi gabaki daya musalliyan sai kuma ya ukunta da salati yace musalliyan wannan hali ne ma'ana hala kauni musalliyan halin kasancewa ta ina mai yin salati ala Muhammadin ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda khairi nabiyin ma'aiki shine mafi alkhairin annabin da ursila aka turo shi zuwa ga al'umma wato ba wani annabi daga cikin annabawa na ubangiji tabaraka wa ta'ala face dai darajar shi kasa take da daraja ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam face dai matsayin shi kasa yake da matsayi na ma'aiki alaihi salatu wa salam face dai al'ummar sa kasa take da al'ummar ma'aiki alaihi salatu wa salam wazimi na qasamil hadith 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda malam Allah ya ji kansa da rahama yace wazi 'idda wato wannan wani adadi ne wanda yake ba shi da yawa adadi ne wanda yake nazo da shi min aqsamil hadith shine yace min aqsamil hadith wato da kashe-kashe na ilmul hadithi dirayatan, kashe-kashe na hadithi, amma yana nufin ilmul hadithi dirayatan. To da yace wazi, wannan ismul ishara ne, waɗansu daga cikin malamai suka ce yushiru ila ma huwa fi zihin, yana nuni zuwa ga abin da yake cikin ƙwaƙwalwar shi. In kanatil muqaddima sabaqatil manzuma, idan wannan muqaddimar da ya ta abda'u bil hamdi zawwa nan din sai da yayi ta sannan ya shigo da manzuma din, amma wa in lam takun sabaqatil manzuma fa innahu yushiru ila ma huwa hadirun, yana nuni ne zuwa ga abin da yake nan a ajje. Ma'ana yace wazi iddatun, ma'ana wa hadhi adadun kathirun la ba'asabi, wannan wani adadi ne wanda yake mai yawa wanda babu laifi da shi. Min aqsamil hadith, daga nau'i nau'i na ilimin hadisi, anwa'u ulumil hadith, wato nau'i nau'i na ilimi na hadisi shine ilimin hadisi wanda yake diraya ba riwaya ba kenan. Wa kullu wahidin, wato kowane ɗaya daga cikin waɗannan anwa'ul hadith ata wa hadda da sannu zai zo shi tare da ta'arifin shi, ma'ana sayati ma'a haddihi, da sannu zai zo shi tare da ta'arifin sa. Wawu din nan ita ce ake ce da ita wawul ma'iyya. Wa kullu wahidin, kowane daya min hadhihi al-aqsam, daga waɗannan nau'i nau'i na hadisi sayati ma'a haddihi, da sannu zai zo shi tare da ta'arifin sa. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها نفرقو daga cikin su, wato nafarko daga cikin aqsamul hadith wanda zan shigo da su a cikin wannan manzumar shine as-sahih, ma'ana al-hadithu as-sahih, hadisi wanda yake ingatacce, wanda ake kafa hujja da shi, ake yin aiki da shi cikin abin da ya shafi aqida, cikin abin da ya shafi hukunce-hukunce, da cikin abin da ya shafi ar-raga'ib da sauransu. Yace to na farko daga cikin su shine as-sahih. To hadisi as-sahih yace wa huwa muttasal, wato shine hadisin da muttasala isnaduhu, wanda isnadin shi ya zamanto a sada yake da juna. Walam yushadda aw yu'al, ya zamanto babu baragurbi a cikinsa, wannan hadisin ya zamanto ba baragurbi ba ne, sannan kuma babu wata illa wanda take suka cikin amsar wannan hadisi din. An gane? Ma'ana matasala isnaduhu, sharadi na farko daga cikin sharuɗa na hadisi ingatacce shine an yakuna sanadu muttasilan, ma'ana an yakuna sanaduhu muttasilan, ya zamanto sanadin wannan hadisi din amanne yake da juna. Amma idan ya zamanto an samu inqida'un fi sanad, an samu katsewa tsinkewa cikin wannan sanadi, to hadisin ya tashi daga suna hadisi sahihi, za a bashi wani hukunci ne wanda za mu tarra a gaba. Misali, mu ɗauki mutum biyar, akwai Muhammadul Awwal, akwai Muhammadul Thani, akwai Muhammadul Thalith, akwai Muhammadul Rabi', akwai Muhammadul Khamis. Muhammadu al-Awwal idan yace ya jiyo daga wajen Muhammadu al-Thani, Muhammadu al-Thani yace ya jiyo daga Muhammadu al-Thalith, Muhammadu al-Thalith yace ya jiyo daga Muhammadu al-Rabi', Muhammadu al-Rabi' yace ya jiyo daga Muhammadu al-Khamis. To wannan zamu ce ittasala sanad, lamba na farko ya jiyo daga na biyu, na biyu ya jiyo daga na uku ya jiyo daga na hudu ya jiyo daga na biyar. To amma in a ce lamba ta farko yace ya jiyo daga lamba ta uku, wanda ta yanda ba yanda za, idan za ka hau baini a ganka akan baini na uku, dole sai ka bi ta baini na biyu, yace shi bai bi ta biyun nan ba, to kaga an samu inqida. Ko yace ya jiyo daga Muhammadu Thani, shi ma Muhammadu Thani yace ya jiyo daga Muhammadu Thalith, Muhammadu Thalith yace ya jiyo daga Muhammadu al-Khamis, kaga anan ma dai an samu wata tsinkewa. To wannan shine abin da yake magana anan, ya zamanto an samu ittisalus sanad, kowane rawi daga cikin waɗannan ruwatikin na wannan hadisi ya zamanto ya jiyo daga wajen malamin shi, ba daga malamin malaminsa ba ne ya jiyo. An gane? Sannan kuma walam yushadda, ya zamanto wannan hadisin ba baragurbi ba ne, idan aka ce ashadd shine mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu, mutumin da yake za a amshi hadisin shi, mutum ne wanda yake yardadde a wajenka, ka yarda da shi, to amma sai labarin shi ya saba wanda ka yarda da wani wanda kuma yanda ka yarda da wancan baka yarda da wannan din ba shi wancan yace maka an gama noma gabaki ɗaya na wannan gonar shi kuma ɗayan da yazo sai ya ce maka eh akwai sauran kai ɗaya ba karasa ba to wanda yace an gama noman gabaki ɗaya kafi yarda da shi sama da wanda yace maka akwai kai ɗaya ba karasa ba shikenan sai ka ce to goban da ba wancan gonar ba za a tafi gona ta kaza za ku tafi idan saboda yana so ya siri sirin cewa gobe ko wani aiki da za a je a karasa a ce shi ɗaya ya tafi ya karasa shi kuma ba aikin da za a karasa ya zamanto dai walami shazza ba bara gurbi a cikinsa auyu alisannan kuma ya zamanto babu illa illa wanda ake nufi ana ita ce illa wanda take suka cikin amsar hadisi al-illatul qadihatu fi qabulil hadith illa wanda take suka cikin amsar hadisi amma illar da bata suka cikin hadisi cikin amsar hadisi wannan ba a magana akan ta irin kamar abin da ya shafi Jabir na Abdullahi lokacin da ya saida raƙuminsa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam to waɗansu sun ce ya saida shi da uqiya da waɗansu sun ce ya saida shi da kaza da uqiya kaza wani sun ce da kaza to wannan ala kulli halin illa ce wanda bata suka cikin amsar wannan hadisin an gane da kyau يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله sannan kuma yana daga cikin sharuɗa na al-hadith sahih ya zamanto yarwihi adalun adili mutumin kirki wanda yake mai lafiya an yarda da addinin shi an yarda da takawarsa an yarda da muru'arsa mutun ne wanda yake mai riƙewa mutuncin sa yarwihi ya rawaito wannan hadithin dabitun sannan kuma ya zamanto dabitu ne mutun ne wanda yake alaramma gangaram kafugo ne mutun ne wanda yake ya haddace wannan hadisin da ya juyo daga wajen malamin sa amma hadda wanda take ta kirji ya zamanto ya haddace kayan shi 100% amma ya zamanto ya rubuce shi a takarda ya juyo an mislihi yarwihi an mislihi ya rawaito wannan hadisin daga wajen kwatamkacin sa wato ya rawaito shi daga al-adalu dhabit adili wanda yake mahaddaci imma dhabt sadrin imma dhabt kitabin mu'tamadun fi dhabtihi wanda an jingina an dogara da haddashi wa naqlihi da kuma rawaitowar shi abu an yadda da shi an yadda da haddashi wato shi thika ne saboda yuwafiqu thiqat yana dacewa da athiqat lokacin da yi riwaya riwayar sa bata sabawa da riwayar waɗanda suke mahaddata ne yana gani a cikin wani karatun mu yi bayani akan ta yanda ake ganewa cewa wani dhabit ne imma dhabt sadrin imma wani dhabit ne imma dhabt kitabin kamar yanda ta yanda littafin sa baya bada shi aro da sauransu ba a yin nisa da shi a gurin shi ya wanda yake amintacce daga cikin ƴan uwan shi ma wanda yake baiwa aran littafin sa da sauransu to ya zamanto an samu waɗannan sharuɗan guda biyar an yatahalla bi thalathi sifatin wa yatakhalla bi sifatayn wannan shine hadisi sahihi ya zamanto yayi ado da sifofi guda uku ya wafantu daga sifofi guda biyu na farko ittisalus sanad al hadith sahih la budda an yatahalla bittisali sanad ya zamanto yayi ado da ittisali sanad sanadin wato amanne yake da juna sannan kuma an yakuna ruwatuhu udulan wadanda suka rawaito wannan hadithin as sahih su zamanto dukkanin su adile ne kowanne in ka fadi sunan shi to a ƙarshe zaka ce adili ne mutumin kirki ne an yarda da addinin sa sannan kuma an yakuna ruwatuhu dabitan an gane ko an yakuna ruwatuhu thiqat idan to waɗanda suka rawaito shi sannan kuma amintattu ne an yadda da su wajen haddasu ma'ana ittisalus sanad al-adala tamamu dhabt shine al-dhabt kenan ko na uku to wannan sune ma ya tahalla bihi al-ahadi al-hadith as-sahih ittisalus sanad al-adala tamamu dhabt ko tamamu dhabt sai kuma ma ya takhalla anhu abinda zai wafanta daga gare shine ya takhalla an sifataini shine adamu shuzuz da kuma adamu al-illa ya zamanto ba bara gurbi bane, sannan kuma babu illa a cikin sa wanda take soka cikin amsar wannan hadisi. An gane da kyau? Na'am. Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat. Wal hasan to hadisi al hasan ka hadisin da ake cewa wannan hadisi ne hasan, to wannan ya maka ta'rifin hadisi sahihi. Mattasala isnaduhu bi naqli al-'adl al-dhabit 'an mithlihi ila muntaha as-sanad, nan kuma wala yakun shazan wala mu'allalan. To wal hasan to al hadithu al hasan shi kuma shine al ma'ruf turqan, wato hadithin da aka san hanyoyin shi. Wa ghadat rijaluhu wato kuma mazajan wannan hadithi na hasan suka zamanto lashtaharat ka sahihi, wato busu shahara ba kamar yanda rijalus sahihi suka shahara a bakunan malamai, wato wajen adalar su bata kai ba, wato wajen haddar su bata kai haddal malaman da suka rawaito hadisi sahihi ba. To anan wannan hadisin da yayi magana akan wal hasan al ma'ruf turqan, anan bai yi ta'rifin sa ba yanda ya kamata, saboda al ma'ruf turqan hadisin da aka san hanyoyin shi, kowane hadisi malamai sun san hanyoyin shi, hanyar sa a fili karara take. Kaga hadisi sahihi hanyar shi ma a fili karara take, shi ma wannan an san hanyar sa kasancewar wane riwayar sa, yawancin riwayar sa yana yi ne daga mutanen Kufa, wannan yawancin ruwan sai yana yi daga wajen mutanen Sham, wannan daga mutanen Basra, wannan daga mutanen Madina, wannan daga mutanen Makka, wannan yawancin ruwaya sai yana yin ta ne daga wajen wane, yawancin ruwaya sai yana yin ta daga wajen wane ne. In kaji an ce wane, wane ne a gaban sa, to wane ake nufi, ba wane bane ake nufi. An gane? To yace hasan shine al ma'ruf turqan, wanda aka san hanyoyin sa. To wa ghadat rijaluhu ma'ana wa sarat rijaluhu, madajan shi suka zamanto lashtaharat kashtihar sahihi, ma'ana madajan hadisi hasan suka zamanto busu shahara ba kaman yanda madajan hadisi sahihi suka shahara. To wannan al-Imam Ibn Hajar yace al-hadithul hasan, wajen ta'rifin sa shine sharudan hadisi sahihi zaka dako ka dora kawai guri ɗaya ne zaka ci ne. Al-hadithu sahih ittisalu sanad, al-adala tamamu dhabt, adamu shudud adamu illahu. To shi ma hatan sai ka ce ittisalu sanad al-adala khiffatu dhabt, khiffatu dhabt gurin tamamu dhabt sai ka sa khiffatu dhabt, ma'ana hadithi sahih hasan shine wanda an yakuna rawihi khafifa ad-dhabt, wato wanda ya rawaito wannan hadisin ya zamanto haddashi ba ta da ƙarfin haddal mai hadisi sahihi. An gane? Wannan shine kawai bambancin su, khiffatu dhabti wajen zanowa abin da ya shafi kenan bambancin su. Al-farqu baina al-hadithi sahih wal hadith al-hasan, yana anna al-hadith as-sahih rawihi yusafu bi tam ad-dhabt wa rawi al-hadith al-hasan yusafu bi khiffati ad-dhabt. An gane da kyau? Yawwa. Yace to wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu lashtaharat kashtihar as-sahih, wato madajan wannan hadisi busu shahara ba kamar yanda madajan hadisi sahihi suka shahara. Wa kullu ma ar-rutubati al-husni qasr ko ar-rutubati al-hasani qasr fa huwa ad-da'ifu wa huwa aqsaman kasr, wa kullu ma qasura an rutubati al-husn, wato dukkan hadisin da ya zamanto yayi kasa daga martaba daga mataki na hadisi hasan, ya zamanto ya takaita daga martaba ta mataki hadisi nasan, ya zamanto bai cika ba hadisi mataki na hadisi hasan, to fa huwa da'if, wannan shine hadisi da'ifi wa huwa aqsamun kasr, shi kuma hadisi da'ifi yana da kwai yawa, kashe-kashe ne, nau'i-nau'i ne wanda suke masu yawa. Wato anan zai bayyana maka cewa hadisi idan ba hadisi sahihi ba ne, to ko ka ce mai hadisi hasan, to hadisi hasan idan ba hadisi hasan ba ne, to inda ya hali ya zamanto bai cika ba sharuɗa na hadisi hasan, to wani hadisi ne da'ifi. To yanzu hadisi al-maqbul wanda ake aiki da shi nau'i guda huɗu ne, akwai sahihi, akwai hasan ko? to kowanne daga cikin su nau'i guda biyu ne, akwai as-sahihu li ghairihi kamar da as-sahihu li dhatihi shine wanda muka karanta anan ta'rifin sa, ittisalu sanad al-adala tamu dhabti tamamu dhab, sai kuma adamu shudud adamu al-illa wanda shine al-hadith as-sahih, wannan ruwatuhu kenan, an gane ko sharuɗin hadithin sahihi. Hadithi hasan shine ittisalu sanad al-adala khifatu dhabti sai kuma adamu shudud adamu al-illa. To akwai al-hadith as-sahihu li ghairihi, as-sahihu li ghairihi shine al-hadith al-hasan li dhatihi idha ta'addadat turuquhu, hadithi hasan li dhatihi wanda a karan kanshi hadisi ne hasan, to amma sai zamanto hanyoyin shi sun zo suna da yawa, sun kai hanya uku, hanya biyar, hanya shida, to sai zamanto waɗannan hanyoyin da suka yawaita ya tashi daga hadisi hasan ya koma hadithun sahihun li ghairihi, wato hadisi ne sahihi ingantacce amma saboda wanin shi ya ƙara mai ƙwarin gwiwa, an gane. To kuma sai hadisi hasan li dhatihi shine hadisi hasan li dhatihi shine hadisi hasan wanda yazo ta hanya guda ɗaya wanda baya da hanyoyi da yawa, shi wannan ba za ka ce mai ba hadisi ne sahihi li ghairihi saboda shi guda ɗaya ne dama. To sai kuma hasanul li ghairihi, hasanul li ghairihi shine al-hadithu dha'if idza ta'addadat turuquhu, hadisi ne mai rauni amma kuma da'afan munjabir ake ce mai, raunin da zai iya doruwa irin ko mai su'ul hifz ne mai hadda ce wanda take mummuna, sai zama to gashi yazo daga waccan hanyar ta wani guri wanda shi ma wancan yana da kai su'ul hifz, wancan shi ma zo ta canta wani guri wanda shi ma wancan yana da kai su'ul hifz da sauransu, to sai a hada a ce wannan hadisi ne hasan amma ba li dhatihi ba li ghairihi saboda waɗannan hanyoyin da aka kalla aka ba shi hukuncin hasan li ghairihi, an gane. To duk hadisin da ya zamanto matakin shi yayi ƙasa daga waɗannan matakan guda hudu, to wannan shine hadisi dhaif, shine wa kullu ma arutubati la husni kasan kullu ma kasura, wato dukkan ma kasura dukkan abin da yayi ƙasa, dukkan abin da ya gajarta yayi ƙasa, arutubati la husni daga mataki na hadisi hasan, to fa huwa dhaif, wannan shine hadisi dhaif wa huwa aqsaman kathur, shi kuma hadisi dha'ifi nau'i nau'i ne wanda suna da yawa, kashi kashi ne wanda suna da yawa, ba kashi ɗaya bane. To insha Allah wa agobe a karatu na gaba za mu tashi daga ma'udifa lin nabil marfu wa mali tabi'in huwa al maqbu'.